بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين يوا شي غبا دا كراتن اجماع السلف في الاعتقاد نا الامام حرب بن اسماعيل الكرماني yana daga cikin manya-manyan ɗaliban Ahmad ibn Hanbal wanda yana ji da su wanda ya naƙalto yana da babban dauro babban kokari wajen naƙalto mazhabin al-Imam Ahmad ibn Hanbal babban ɗalibin shi ne na gaba-gaba shi ya hada wannan abin da ya gani daga malamai wanda suka yi ittifaqi suka yi ijma'i akan shi cikin babin aqida ta musulunci tatacciya wanda ba abin nan ba shi yasa muka ga a muqaddimar mu yayi bayani sai da yayi bayanin cewa abin da ya tar da malamai malamai wanda suke a kan shi ka gani yace haza mazhabu a'immatul ilmi wannan shine mazhabi na shugabannin ilmi wa ashabul athari ma'abuta hadisi wa ahlus sunna almutamassikina bi uruqi wanda suke rike da igiyar sunna alma'rufina biha wanda an san su da sunna almuqtada biha fi bihim fiha wanda ake koyi da su cikin sunna milladun ashabin nabi ila yawmina haza tun zamanin annabi hazzawan mu yau sun yi ijma'i akan abin nan da zan zanu har malaman su Ahmad ibn Hanbal wa adraktu man adraka min ulama'il iraqi natar da duk wanda natar daga malaman iraqi wal hijaz da hijaz wa gairihim da wannan su alaiha akan wannan aqida suke faman khalafa shay'an min hazihi al mazahibi duk wanda ya saba ma wani abu cikin wannan mazhabobi muqaddimin ce nake ƙara mai ta saboda muhimmancin magana shi da yayi Allah mushi rahim yace auda ana fiha ko yayi suka cikin wannan abin da za a kawo aw aba qa'ilha ko ya aibanta mai hadar wannan fa huwa mukhalifun ya saba ma sunna mubtadi dan bid'a ne kharijun min aljama'a ya huta daga jama'a za'ilun amman haju sunnati wa sabilil haq ya kauce gami da manhaji na sunna da hanya ta gaskiya kala sai harbi yake cewa wa huwa mazhabu ahmad hine mazhabun ahmad da ishaq ibn ibrahim ibn makhlad da abdullah ibn zubair al-humaidi malamin al-imam al-bukhari wanda hadisin harko fada bukhari ta haddasan al-humaidi abdullah ibn zubair hadisin harko daga al-humaidi manyan malaman shi ne kuma yana da hadisin yana da musnad din shi yana da shi mujallad 2 ne musnad al-humaidi wa sa'id ibn mansur da sa'id ibn mansur sahibi sunan ma abucin sunan sa'id ibn mansur yace wa gairihim da ma wasun su mai man jalas wanda na zamana da su jalasana mun zamana da su wa akhadna anhum al-ilma muka dauki ilimi a gaban su fa kana min qaulihim daga fadar su cewa al-imanu qaulun wa amalun wa niyyatun wa tamassukun bi sunnah har zuwa inda muke yi yau ya kawo mazhab abinda malaman wannan da ya zanu tun daga zamanin annabi har zuwa zamanin shi suka yi ijma'i abinda ya zanu nan duk wanda kaga ya tahi ba hakan wannan aqida ba to ba musulmin kirki ba sunan shi ya share daga cikin firaq ad-dalla yau yake ce mana wal azariqa nan mun ga wasu daga cikin firaq wannan su ake ce ma firaq wanda annabi yake ce al'umma ta tara buga firaq kaza kaza ta al-yahudawa da bani isra'il sun rabu akan 72 ko al'umman nan kuma sun rabu zuwa 73 to wajibin musulmi ne sai wannan 73 ya san aqidin sa dan kai hada ciki ya san kuma wace ce ta gaskiya in cikin 73 aka ce ɗaya ne na gaskiya kai kanka ka san akwai wajabci ba karami ba akan ka san ko wannan ka san wanne ne na gaskiya dan abu ne na kudurin zuci he ka je baka sani ba ko baka karanta ba bisa jahilci ka je ka riki wata fahimta dalilin ka karanta wani hadisi ko wata aya kai wata mugo fahimta da wasu batattu ne suke rike da ita saboda wannan mugo fahimta dan ko wanne asalin firaq din ya kawo su mugo fahimta kalkashin na soshi to kai ma ku in babu malami ka karanta nassin ko aya ko hadisi kai wannan mugo fahimta menene maganin magance ta ka karanta ko wanne firaq din ka san wannan kinsu mafi karamin littafi na karatun firaq akwai al-farqu bainal firaq na al-imam al-baghdadi da sauransu da dama al-milal wa nihal na al-imam shahrastani ibn hazm yana da shi ma al-milal wa nihal bayanin wannan firaq din saboda wajibi ne tilasa ne musulmi ya san su kuma ya san na ahlus sunna in kai je ya hada bisa muguwa fahimta muguwa aqida wanda ku bangaren aqida Allah ba ruwan shi da sassauci kana zuwon mushi da muguwa fahimta kan aqida baka da hujja baka da hujja ya aiko manzanni su maka bayani kuma annabi yayi malamai kuma sun yi yace wal azariqa kungiya firaq na azariqa huma ashabu nafi'u bin al-azraq dalibai ne nafi'u bin al-azraq nafi'u bin al-azraq al-haruri yana daga manya-manyan jagororin khawarij wanda shi ake nasaba ma al-azariqa ba'ifa ta al-azariqa a cikin daular Yazid ibn Muawiya ya hutu aka kashe shi a shekara ta 65 kamar yake cikin lisanul mizan yace wa qauluhum hadar azariqa akhbasul aqawil ita ce mafi munin maganganu wa abaduha min al-islam wa sunna tayi nesa sosai gami da musulunci da sunna kenan ka kawo a takeice baka in kana son ka san maganganun nasu da aqidun su sai wancan mulattahun masu tsawaita wa najdiya sai najdiya su kuma hum ashabu najdat ibn amir sune mabiyan najda ibn amir al-haruri shima dan abu wannan baharuri daga cikin abin da suka kirkiro su wa'annan ciki akwai taqiya halak ce cikin magana da aiki dukkan shi koda a cikin zuciyarka ba haka nan bane wannan yana daga cikin aqidan najdiya cewa mu wannan taqiya wajibi ce taqiya tilas ne cikin addini taqiya irin ta yan shi'a babu makawa kuma cewa mutane ba su bukata imami a cikin rayuwar su duka aqidu ne sun saba ma musulunci wal abadiya sai a ibadiya hum ashabu abdullah ibn abad dalibai ne su ma na abdullah ibn abad ta wancan lokacin an ce ashabu fulan ashabu ahmad ibn hanbal ashabu malik kaw dalibai ake ne ashabu fulan daliban wani yini abdullah ibn abad at-tamimi shugaban abadiya su ma daga cikin wata wani bangare ne na khawarij khawarij sun kasu kashi kashi sun kasu kashi kashi wannan suna daga cikin su abadiya firka ce manya manya daga cikin sun rabu duk abin da ya zama ba gaskiya bai an samu talar rabuwa wannan ya huta wannan ya bulle manya manyan masu rabu to shi yasa zai mutun zai fahimci annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa al'umma shi su rabu zuwa ga firak firka yace shi yasa ake ba mu abun sunan firak ba al-ahzab ba wani dan rishin fahimta sai fassara abun misali wancan hadisin da kungiyoyi na yau da muke da su akwai wannan jama'atu ahlus sunna wal iqamatul bid'a da jama'a kaza da yan dariqa da tijaniya da kaza wannan duka ba su bane ga baki dai ba su ba ake nan al-ahzab suke wannan da kwanan nan suka fito ba su ba firak ake magana wancan manyan manyan masu suka raba musuluncin to wannan su karan kansu in mutum bai ya kalle su ya ga yadda ake cewa abadiya sufuriya azariqa da sauransu zai ga sun hi 73 yadda annabi sun hi 73 da annabi wa sun kai 300 ma sun kai 300 in sun rabu kashi kashi to amma abinda annabi yake nihi manyan manyan shi'a rawafid abu ne guda kalkashin su dan an samu zaidiya da kaza duka wannan da shi ba wannan ba firak kalkashin firak firkan ne aka samu nau'i guda khawarij ga su muna ga abadiya azariqa duka daga cikin su ne amma dayan dai a ciki ita ce khawarij din babban ta babbar ta hiya babbar fartin shine khawarij din yaso kuma a kasa aka samu wasu sun samu raraba su samu mugo fahimta ga wanda suke tayya ko na kwanan nan ga su shekau yana tahiyya wasu suka bullo wasu suka huta abun sai kowa ya tahi da daliban shi tahi da kungiye shi
mala cikin littafin nan da ka lissafo na irin al-firaqu ta'ala din al-lissafo kungiyoyin ne guda 70 da wani abu din manya manya
manya manyan ba manya manya har ma da yadda suka rarrabukin da kakkasuwar tasu yace wa sufuriya sufuriya kin hum ashab da sufuriya su kuma ashabu daud ibn nu'man ne daliban daud ibn nu'man ne wanda ake nasaba shi wannan imamu harb ibn kirmani ya nasaba shi zuwa ga daud ibn nu'man amma shahrastani da bagdadi nasaba shahrastani da bagdadi wajen wannan baban kuma sunan su kai huce bayanin wannan firaqin al-milal wan nihal da al-imam ibn hazm yace da al-imam al-ash'ari sun nasaba shi kuma zuwa ga zayyad ibn al-asfar زياد بن الأسفر يتي هنا قيل له لوكتن دا أكي تيمشي إنك سفر من الإلمي كيوو هنا غمي دا إلمي يسا أكي تيمشي سفرية والبهيسية دا بهيسية دا ميمونية دا خازمية دكان سفرق نيان دا غاسنان قصي آي شرحين وانا كنسي يتي كل هؤلاء خوارج دكان سوانا چكين خوارج سكي فساق سي كوروس يتي مخالفون لسنة سنساب آم سنة خارجين من الملة سنه تلقى الدين ahalu bid'atin wa dalala yan bid'a ne batattu wa hum lususun su yan hashi ne qutta'un yan hashin hanya kada arafnahum bi zalika mun san su da haka shugabannin gawurtattun yan hashi ne barayi ne ba zancan malamai bane mun san su da wannan ba wasu bane wanda ba a sani ba kuma duk galibi zaka ga wanda zai huddo firak mummuna zaka gani asali bai da alaka da ilimi koda yayi dan wani abu kadan na ilimi duniya tana kallon shi a malami to amma hakikanin wajen malamai sun san ba karatu yayi ba wanda ya kamata har ya hudo wata firqa kamar wani malami ko malami nan gurin ba jama'a ne na jishi ya aiko shi duka ma fahimtar gabaki ɗayan kana majmu'a nake cewa ba sallah ba azumi ba zakka duk inda qur'ani ya kawo sallah yanzu da muke a zuhur mu kalli gabas ina ya sufanta tai ce wannan ita ce sallah saboda haka kawo sallah shine karatun qur'ani azumi shine karatun qur'ani zakka ita ce karatun qur'ani dukkan su babu ka aba gumki ce masallaci wannan da ake yin sallah a ciki gumki ne bata ne
wannan malami ina ne
addu'a da mutun zai daga hannu yana yi shi ma kin Allah ne neman mai da kadara Allah ce Allah ya ce sai yayi kaza kai kana neman kai yayi ja da Allah ne
yumara ina bayani wannan malamin da kuka yi wanda kuka dan taba bayanin shi kuka ce nan gaba zuku sa shi ku yi bayanin shi ciki da bai
wani
wanda yake dukan dukkanin hadisan cikin Bukhari sai duki hadisi kawai sai kawo ya samu wata nukuta a ciki sai shan wada bayani kuma bayanin da zai ka dalili zai ka wanda suke goyen bayan abin
wannan ɗan shubha ne ɗan shubha ne
wannan ni ma na mun
shubha kan Bukhari da Rashid Ailal ne ina ga
eh shine
shi Rashid Ailal ne wani malami ne
wallahi in aka maka bayanin abin da yake
shin ya ci goyi bayanin ya shin hada bayani da dogon sharhi kawai zaka ga cewa wannan haka ne gaskiya haka take
saboda
kai
duk
yadda kai ya fahimta a malamai duka su ne duka su ne hanyar su da yace wa shu'ubiyya da shu'ubiyya hum ashabu bid'a wa dalala su yan bid'a ne da bata yace wa hum yaquluna su suna cewa innal arba wal mawali indana wahid da larabawa da bayi duk ɗaya ne a wajen mu la yarawna lil arabi haqqan bisu ganin cewa laraba suna da wani haƙi wala ya'rifuna lahum fadlan bisu ganin laraba suna da wata farala wala yuhibbunahum bisu san laraba bal yubghiduna al araba suna kin larabawa wa yadrumuna lahum al gilla wal hasad suna kumshe musu keta da bakin ciki da hasada wal bugu da daki fi qulubihim azciyasu yace haza qaulun qabih wannan magana ce mummuna ibtada ahu rajulun wani mutun ya kirkiro wannan magana yace tana yiwa isma'il ibn yasarun nasa'i ne wanda yana daga cikin manyan manyan shugabannin shu'ubiyya wanda akai a zamanin umawiyya kamar da al-imam zirqli ya kawo cikin al-a'lam min ahalil iraqi daga cikin mutanen iraqi ne taba ahu nafarun yasir wasu jama'a suka bi shi akan wannan faqutila alai aka kashe shi akan haka diye wuci wannan firakin suka yi an ce an kashe shi akan haka saboda wancan lokacin jagororin musulunci ne daula ce ta musulunci in zaka ka musu muguwan bata aka zamna da malamai akai tayi ya ki fahimta kawai sai a yanka shi tunda shine maganin shi babu yadda za a yi saboda wannan gubar da zai watsa ma al'umma ba zai yi ba a bar shi da rai wa ashabur ra'ay da ma abuta ra'ayi hum mubtadi adlal yan wannan yan bid'a ne batattu a da'i sunna makiya sunna ne wal athar da hadisai yace rauna dina ra'ayin suna ganin addini ra'ayi ne wa qiyasan da qiyasi wa istihsanan da istihsan wa hum yukhalifuna al athar suna saba ma hadisai wa yubduluna al hadis suna bata hadisi wa yurduna ala rasul sallallahu alaihi wasallam suna raddi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yattakhizuna aba hanifa suna rukan abu hanifa wa man qalibi qawlihi da wanda ya hudu magana shi imamin matsayin liman ne ya dinuna bi dinihim suna addini da addinin shi wa yaquluna bi qawlihim suna fada da fadar shi a cikin malaman fiqihu in aka ce abu hanifa abin da ya shahi janibin aka ce ashabur ra'ay ana nihin abu hanifa da mazhabin shi su ne ake cewa ashabur ra'ay kamar yadda mai khaddabi a malimin sunan yake ta sufanta su da haka eh abin da yasa ake ce musu ashabur ra'ay dan saboda suna da a cikin usulikin suna kowane malami cikin mazhabobin nan guda hudu malikiya hanbaliya shafi'iyya da hanafiya in suna da usulikin suna usulul fiqi wanda suke amfanin suke dora nasi akan shi su yi amfani da shi da ka'idodin su da tsarin su bisa yadda zasu yi mu'amala da nasoshi na qur'ani da na hadisai to usul na abu hanifa suna da usul na gabatar da qiyasi da istihsan akan hadisai akan hadisi wanda wannan malamai ba su yarda da wannan ba to wannan yana kausasa magana akan shi dan saboda shi malamin hadisi ne yana kausasa magana da Abu Hanifa malamai suna mishi uzuri da wanda suka tahi da ra'ayin shi kuma a hakikanin magana Abu Hanifa a janibin aqida ya samu tuntube ban Allah Allah mishi rahama akan shi ake cewa mazhabin shi murji'atul mutafaqqiha murji'a na in fiqihu yana da wani dan daskwani na murji'a akan janibin aqida ta bangaren haqiqatul iman al-iman wannan abubuwan qaulun bil lisan fada da halshi wa amalun bil jawari wa i'tiqadun bil qalb to shi na ga ya takaita shi ne akan guda biyu kan cewa qaulun bil lisan da i'tiqadun bil qalb wanda amal al-amal la tadkhulu fi musamma al-iman to wannan sai zaman kuskure ne malaman sunna siyar da wannan ba dai ya saba masu malikin su al-imam shafi'i da sai imam ahmad ibn hanbal da sauran malaman hadisi wannan sabawar dai ban Allah da binciken shi ba dan ya dace da ɗan murji'a ba dan mazhabin murji'a ne ba dan ya dace da ɗan murji'a ba to a wannan janibin na aqida abu hanifa Allah mashi rahama ya dan yi tuntubi to malaman sunna in sun zo ba magana suke gaya mishi addu'a ake mishi da kuma yi mishi uzuri akan wannan saboda da binciken shi yayi da bincike yayi ba dan sa rai ba ana kyauta mishi zatan ikhlasi ba irin murji'a bane da sauran firaq da Allah wanda su kawai dan sa ransu suka yi kuma ba malamai bane jahilai ne ma wasu kaga wasu ɗan daba ne ma ɗan washi ne to wannan su ba a wannan in to shi yasa shine yana kabbara mishi magana yace fa ayyu dalalun bi abyan min man haza ina batan da yake bayyana gami da wannan aw kana ala misli haza ko wanda ke kama da wannan yutraku qaulur rasulu ashabu abar magana manzan Allah da sahabban shi yutuba ra'ayi abi hanifa wa ashabu abu magana ra'ayin abu hanifa da daliban shi shi ma kanshi nan gurin yana suka ba ga abu hanifa kin ba ga wanda suke rike da mazhabin nashi akan kuskure kuma da ta'assubanci shi an ji yayi kuskure amma an samu yan gani kashe nin shi masu bin abin dan ta'assubanci
bayan kuma ga hujjoji
bayan ga hujjoji da dalilai shi yasa yake kabbara musu magana yace fa kafa bi haza gayyan wa duguyanan waradda yace wannan ya isa hallaka da kuma wuce gona da iri da kuma maida musu abun su yace wal wilaya bid'a ce wal bara'a bid'a bara'a ma bid'a ce ba wanda muka sani ba ta cikin aqida yace wahumul lazina yaquluna sune suke cewa na tawalla fulana mun jibincuwa ne wa tabarra'u min fulana mun kuce gawa ne wa hadha alqawlu bid'a wannan magana bid'a ce fa hazaruhu ku kaurace ta al-imam ibn badda cikin littafin shi ash-sharh wal ibana yace wal wilaya an yatawalla qauman yatabarra'u min akharina ka jibinci wasu ka kubuta kanka ga wasu bara'a kuma ita ce ka kubutar da kanka daga wasu a cikin wannan musulunci da sunna wanda su suke kan mazhabi na kyau ba wai mutanen banza ba da kahurai da in bid'a a wanda ma suke kan daidai na musuluncin kai wala'a da wasu kai bara'a da wasu shine yake magana sai ce fa man qalibi shay'in min hazil aqawil duk wanda ya hudu magana daga wannan maganganu awra'aha ko kuma ya ganta aw hawiya ha ko yayi san ranta yace awradi ha ko yarda ita aw ahabba ha ko yaso faqad khalafa sunna ya saba ma sunna wa kharaja min al jama'a ya huta daga jama'a wa taraka al athar ya bar hadisai wa qalibi al khilaf ya huda abin da ya saba ma abun malamai wa dakhala fil bid'a ya shiga bid'a wa zala an tariqi ya kauce ma hanya wa ma tawfiquna illa billah ga muga tarkin muga Allah ne alaihi tawakkaltu ilaihi ista'anna wala hawla wala quwwata illa billah yace waqad ahadasa ahlul ahwa'i wal bid'a yace haqiqa yan sarrai da yan bid'a sun kirkiri wal khilaf da yan sabani sun kinkiri asma'an shani'a sunaye mummuna qabiha masu muni karshe wasu mubiha ahlus sunna suke kiran yan ahlus sunna da ita yuriduna bizalika abinda suke so da wannan aibuhum aibata ahlus sunna wa da'anu alaihim da su kasu ba bakon abu bane wanda ya riko da addini ya riko da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam a kirkiri wani suna mugun suna a rika gaya mishi masu kamanta Allah da wani masu kaza duka wannan haka yan bid'a suke siffanta sahawan dan malaman hadisi da wannan wal waqi'a fihim da abkama mutuncin su wal izra'u bihim inda sufaha da kuma wulakanta su a wajen wawaye wal juhali da jahilai dan jahilai sune suke za'a kwara da irin wannan in ta zo wanda bai karatu ba jahili shi ake kwara dan shi zahirin abin da ya fito a waje yake dauka bai san ba hakikanin abin da yake gudana an ce makiya annabi ne sallallahu alaihi wasallam ai duka shi zahirin abin zai kalla yace fa ammal murji'a amma su murji'a fa innahum yusammuna ahlus sunna su suna kiran ahlus sunna shukakan masu shakku suna kiran su da ashukak masu shakku wa kazabatul murji'a murji'a sun yi ƙarya bal hum aula bi shakki su suka yi cancanta da akira su da yan shakku wa bi takazibu ashbahu su mazhabin su shi yake kusa da ƙaryatawa amma al-qadariyya amma su qadariyya fa innahum yusammuna ahlus sunna su suna kiran ahlus sunna wal isbat da yan tabbatar da sunnar Allah mujabbira suna kiran su masu tilastawa wa kazzabatul qadariyya ce wa kazzabatul qadariyya qadariyya sun yi ƙarya balhum aula bil kazb wal khilaf su suka hida cewa da ƙarya da sabawa na fa qudratullah sun kore qadara Allah azza wa jalla an khalqihi ga halittin shi wa qalu suka hadi lahu ga Allah ma laysa bi ahli lahu abinda bai dace ga Allah wa tabaraka wa ta'ala sun hutahi akan cewa mazhabin su cewa Allah bai da iko akan komi kuma Allah bai da kudrar Allah sun kore ta ga dukkan komi bawa shi yake da ikon abin shi khalqu sharr wal khair qadariyya wa amma al-jahmiyya amma su jahmiyya fa inna mizkonan gurin aka bari wanda bai karatu ba zai dauka kan shi ga halaka akwai ɗan kungiyar qadariyya ɗan sufai kaga yanzu ne dauka ya ana cewa qadariyya wanda bai karatu ba zai iya bambance su a lafazin da ake faɗa amma wanda karatu an ce qadariyya ya san su ake an ce qadariyya ya san su ake ne daban-daban wa amma al-jahmiyya amma su jahmiyya fa innahum yusammuna ahlus sunnah mushabbiha suna kiran ahlus sunnah masu kamanta Allah da wani wa kazabatul jahmiyya jahmiyya sun yi ƙarya wanda za a ce su ganin su tabbatar ma da Allah istiwa'in shi ma kamanta Allah da bawa ne wanda wannan ba haka nan bane a'da'ullah yace makiya Allah balhum aula bit tashbih wat takzib su suka hida cewa da kamanta Allah kin da ƙarya iftaru ala Allah sun kiri Allah ƙarya al-kazib wa qalu ala Allahi zawra wal ifka sun kirkira ma Allah ƙarya sun fade ta a gare shi wa kafaru fi qawlin sun kahurta akan wannan wa amma rafida amma su yan shi'a fa innahum yusammuna ahlus sunna nasiba suna kiran ahlus sunna nasiba wa kazabatu rafida an shi'a sun yi ƙarya kaga kamar a yanzu suna kiran yan saudiya yan wahabiyya da ahlus sunna kiran su wahabiyya da kiran su salafiyya da nawasib amma da nihin suka
sato kalmar ce suka wannan
komai dukan haka nan ne mana daga wajen su suka dauki kalmar suke amfani da ita abubuwa da dama daga cikin suka dauke su yace izna sabu ashabu muhammadin as-sabba dan su suka kafa zagi ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa shatama da cin mutunci wa qalu fihim ghayra al-haqi sun hada abinda ba gaskiya bane ga sahabbai wa nasabuhu ila ghayra al-adli sun nasaba sahabban annabi zuwa ga abinda ba adalci ba kaziban dan ƙarya wa zulman da zalimci wa jur'atan ala Allah dan tsaurin kai ga Allah wa istighfafan li haqqir rasul dan kuma zubda mutuncin haqqin annabi sallallahu alaihi wasallam sako sako da shi wa hum wallahi aula bit ta'ayyir yace ina rantsuwa da Allah su suka hida cewa a aibata su wal intiqama minhum a doki wannan ukuba akan su wa amma al khawarij amma su khawarij fa innahum yusammuna ahlus sunna wal jamaa murji'a suna kiran ahlus sunna wal jamaa murji'a yace wa kazabatul khawarij fi qawli min khawarij sun yi ƙarya akan hadarsu balhum al-murji'a bar sune yan murji'a yaz'amuna suna rayawa annahum ala imani su suna kan imani wa haqqin da gaskiya dunan nasu banda mutane wa man khalafahum kuffar du wanda ya saba musu kafuri ne kaga sune suka yi cancanta a kirasu da wannan murji'a cewa amma ashabur ra'ayi wal qiyasi amma ma abuta ra'ayi da qiyasi fa innahum yusammuna ashabul hadi ashabus sunna suna kiran ashabus sunna nabita da hashawiyya yace wa kazaba ashabur ra'ayi suma sun yi ƙarya ada'ullah makiya Allah wanda muka yi maganar suka kife akan fahimta Abu Hanifa ta kuskure duk da dan ta'assubanci kawai duk da malamai sun yi bayanin cewa kuskure ne yace balhum annabita bar sune nabita in sune hashawiyya taraku asrar rasul sun bar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisa huda hadisin shi wa qalu bir ra'ayi sun hada da ra'ayi cikin addini su qasud din bil istihsan sun kwatamta addini da al istihsan shine abinda aka sani al istihsan bir ra'ayi wa hakamu bi khilaf al kitab wa sunna sun yi hukunci da sabanin kitab wa sunna wa hum ashabu bid'a su yan bid'a ne jahala jahilaini dullalun batattuni dullabun dinin bil kazib masu neman addini ne da ƙarya wal buhutani da kuma kiran ƙarya yace farahimallahu abdan Allah jikan bawan da qalabil haqi yayi hada da gaskiya wata ba al'athara ibu hadisai wata masaka bi sunna yayi ruko da sunna wakta da bi salihin yayi koyi da salihai wajanaba ahlul bid'ah yan nisanci yan bid'ah wa taraka mujalasatun ya bar zama da su wa muhadasatuhum ya bar zance da su ihtisaban dan neman lada wa talaban lil qurba dan neman kusanci ga Allah azza wa jalla izazul dinihi dan daukaka girmama addinin Allah kuma tawfiquna illa billah sai yace Allahumma da hadil batil murji'a Allah ka rusar da ƙarya ta murji'a wa auhin kaidil qadariyya ka raunana kaidi na qadariyya wa azil dawlatar rafida kuma ka gusar da dawlatar rafida wa mahaqshubha ashabur ra'ayi kuma ka shurushi shubuhata ashabur ra'ayi wakfina mu'unatul kharijiyya kuma kai wasaka isar muna ka wadatar mana ka isar mana gami da wahala ta khawarij wa ajl al intiqam min al jahmiyya ka gaugauta azaba ga jahmiyya ya ga Allah mu shirama da jin kai wannan rihi litan shi da wannan addu'a gami da wangakin abin nan firakin wannan da addu'a da ta dace ga kowa da abin da yake kai addu'a da yayi ta dace ga kowa da mazhabin da ya bayyana mana yadda yake kai nan ya kare babban malami ne dalibin Ahmad ibn Hanbal daga ji an ce dalibi ne na Ahmad ibn Hanbal manya manya ma na gaba gaba ka san cewa sun kwankwadi karatu Allah mushrahama da jin kai dalibin shi ne in ka ga wannan in ka gani a hakikanin mazhabi na malamai sai ka ga cewa ba yau bane suka kirkiri su wannan yan firak da kiran masu riko da gaskiya da sunaye na banza wanda kuma ƙarya ce hakikanin lamari ba haka bane abinda suke so dan saboda kawai tahiyar da kan jahilai kamar yadda ya fada da wawaye da jahilai wanda basu karatu su basu san ina aka ba gaba bayan Allah ana hodi kawai sai su rika su da zahirin magana za su fada basu san ba abin da yake kasa shi kuma ya san hakikanin magana ba haka bane wanda zai fito wanda yana cewa ahlus sunna maqiya Allah maqiya annabi kawai dan ba a san wannan salatin nabi da ana bayan sallah saboda wannan wasu abubuwa na bid'a da kaurace ma dalilin su sai a kira mutum da cewa bai san annabi to in musulmi bai san annabi mi kenan kahuri kenan kahuri ne wanda bai san annabi ai kahurci ne na karshe ma kahurci ne kahurcin ka san wannan malamin ya haɗar ba hari koshin mal